dole mu tsare mutuncin kai kuma mu guji magana kaman jakai ina na dauko ina zan kai in ka guji rigima da bara kai oh duniya wani bai bacci ba bacci dalilin kai wani kuma wawa bimboka gumboka dalilin kai kar tunani mai kai mene ka bari idan ba kai yan duniya yan san kai ba ku sani bane kuna ta cutar kai ku kuma ana ta yancin kai ku yi hankali ku daina damun kai me nake son fada kai 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 hankali kawai ka gyara kai kafin ka tsufa ce ba kai dan mama ni da hankali na kai aiki da hankali aiki da hankali